Time.
Yo, yeah, you need.
Alhamdulillah, ai sumana goriya da, yanzu ba a nema a rasa, gobe jibi haraba ta, a so ayi abun da magani, amma Allah ya yi gaba da ni, annan jere babu mai taba ni ko daga tare yayi babu mai raba ni, na fito da ado na fito da wanka maki na sina taki, kafin na fara duk suka sara ba amu kallon asara, ba ni da case, baka da case, baba gerara my face. Basu bulalan hana su kuka wana kila duk suka ruga Bani da kids ya ku tambaya ba a kashe ni da gobe da lie Duk mu sani what the devil is alive These rappers can't be like me duk sun aspire Na daya daga goma Su tambaya yaushe na soma Wasu su ce na hada da boka Domin ina samu har da soka Kana magana da ni I Nothing I know see with this eye Ai mun share studio har a VI Ai ka wannan mani ai Da me nema ba ai taba rasa Kullum a bakin nema muna cin gurasa Kulla yau mi abincin bata da mai Mu ma za mu samu inda Dare. Allah ya bani sa'ana Na gaba yanzu suke rakana Paying the bills through wakana Aina yankin da zubana Na gaba ya tafi ko buga mu tafi Zake tere rafi ko da zai mazafi Alhamdulillah Ai sun mana goriya da Yanzu ba a nema a rasa Gobe jibi har raba ta A so ayi abun da magani Amma Allah ya yi gaba da ni Annan jaren babu mai taba ni Ko daga tare yayi babu mai raba ni Na fito da ado na fito da wanka maki na suna taki Kafin na fara duk suka sara ba amu kallon asara Ba ni da case baka da case baba gerara my face Basu bulalan hana su kuka wana kila duk suka ruga
Godiya ga mai sama makiya sun yi mu kai kasa Amma maimakon haka muna ta bunkasa da karin daukaka Cities and towns and villages now They say I'm the hardest with it,
hardest with it.
We cover grounds, the realest around I ain't got no time for,
no
gimmick.
Time for gimmick
Kings with the crowns, prilling with sound Exceeding the fighter's limit
exceeding the
Checks in the bag, you hustle for yours I ain't got no problem with it
ain't no problem
Nera da dala ba nema arasa Like bera da geta arufa meruru Banda masala ba kalo asara Adena mun kuwa sha duka da wu
Yadda tina share su Suna jaba wana faili su kare mi inji Amani na kaida su sun zo da gwari amani na kaida su Na gaba ya tafi ko buga mu tafi Zake tere rafi ko da zai mazafi